remember the days when we were together, ooh. Remember the nights when we sleep together, ooh. Sunny days when we were so free, happy time as ever can be. In the strangest styles, now you can see the just a silver light, ooh. Golden shadows in the endless night, ooh. Homeless women on the dark to roof, evil but dark in the diamond room. In the strangest styles. To find the road back again, ooh. To this place, what is full of fairies, to another town, to days of magic. In the strangest styles. When we were together, ooh. Remember the nights when we sleep together, ooh. Sunny days when we were so free, happy time as ever can be. In the strangest styles. Da 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 da